أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن شاء الله قرأت من هنا لتافينا نا فيض الأحمد زامو يقرأت نكرش إن شاء الله. Amma za mu dan dawo baya kadan saboda karatun namu ya hadu kar mu cafi tsakiyar karatu. Mun kwana a yadda wasu daga cikin Quraishawa suka zo dakin gumaka, suka zo suka tarar da gumakan gaba ɗaya, gumakan sun kife, suka sake daga gunkin, gunkin ya sake kifewa, suka sake daga gunkin, gunkin ya sake kifewa da ƙarfi. Shine sai suke mamaki, suke fada a cikin waƙe, faqalu suke cewa a hazal amri hadasa, a hazal amri hadasa, shin wani al'amari ne ya faru? Gumakan nan suka tsayawa da kafarsu da an daga gunki sai ƙara faduwa da ƙarfi. Wa kada ba ba'dhum bi abayatin, wani daga cikin su sai yake magana da sauran su mutanen bi abayatin, da wasu baitoci. Yata ajabu fiha, yake nuna mamakin sa cikin wannan baitocin, min amrihi, daga wannan al'amarin da ya faru. Wa yasaluhu fiha, sai yake tambayan mutanen a cikin, ko kuma yake tambayan wannan gumakan a cikin wannan wakar, sababu tankisihi, dalilin da yasa wannan gumakan suke faduwa, suke warwarewa, suke faduwa. Fasami a hatifan, shikenan sai wannan mutanen suka ji wani mai magana yana magana. Hatifi shine wanda yake magana ba a ganin sa. Min jofi sanami, daga cikin gumakan sai suka ji wani mai magana yana magana, kamar gumakan su suke fada. Ya kulu, wannan mai magana yana faɗa bi sautin jahirin, da sauti wanda yake bayyana ne murtafi'an, murtafi'in, wanda yake madaukaki. Yana cewa taraddali mauludin aba'a linurihi jami'u fijajil ardi fi sharqi wal gharbi. Taradda, su waɗannan gumakan sun halaka ne li mauludin, saboda wani abin haifuwa. Jami'u fijajil ardi, dukkanin hanyoyin duniya. Al'ardi anan ana nufin duniya. Jami'u fijajil ardi, dukkanin hanyoyin duniya. Fi sharqi, da suke gabashin duniya. Wal garbi, da suke yammacin duniya. Aba'a, sun yi haske ne lurihi, saboda haskensa. Wa minha ma fi kabarin, yana daga cikin abin da aka gani lokacin haifuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ma fi kabarin, abin da ya zo a cikin hadisi, an sayyidina Abdul Muttalib, daga سيدنا عبد المطلب قال سيدنا عبد المطلب يقول كنت في الكعبة ناكسن شيء أتشين كعبة فرأيت الأصنام سينغ غماكا سكتت من أماكنها سنة تففات وادغ إند أكاج يسو وكررت ساجدة دك سنببا دسنين سجدة وسمئت هاتفا سينجوني مي مغانا ينا مغانا من جدار الكعبة دغ بانغوان كعبة. Ya kulu, shi wannan mai magana yana cewa walida al-mustafa, an haifa annabi, al-muqtaru, zababban Allah, allazi, wanda tahaliku biyadihi al-kuffaru, wanda kafirai za su halaka a hannun sa. Wai dahiru, kuma za a tsarkake duniya, an ibadatul asnami, daga bautar gumaka. Wa ya'muru bil ibadati ibadatul maliki, zai umarci mutane da bautar Allah, al-Allamu, wanda yake madaukaki. Wa minha, daga cikin abin da aka samu, annahu lamma wulida, lokacin da aka haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam, hatafa hatifun, wani mai magana yayi magana, alal hujuni, a gurin da ake kiransa hujun, a jikin Ka'aba. Shine hujun, ko a ce hujun ne, wannan hujun guri ne a Ka'aba, ko a ce mash'al haram. Alal hujuni, a bisa wurin nan da ake kiransa hujun, sai aka ji wani mutum yana magana bi shi'irin, da wata iriyar waka, tadmanu madaha aminati bi wuladatiha, wannan wakar tadmanu, ta tattaro madaha aminata, yaban sai da amina, bi wuladatiha nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saboda haifuwar da ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai aka ji wani mutum daga wajen hujun, aka ji wata murya ana waka, ana yaban sai da amina, saboda ta haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hatafa akaru, ala jabal abi kubaisi sai aka ji wata muryar ita ma daban akan jabal abi kubaisi shi ma dutse ne a makka misali zalika irin wakar da ake ji a wajen hujun hajun wa minha ma warada yana daga cikin abin da yazo anna shaytana cewa shi shaydan daga cikin abin da yazo a hadisi cewa shaydan yayi kururuwa sau hudu a rayuwarsa shine wa minha yazo a hadisi anna shaytana cewa shaydan la'anahu Allah Allah ya la'ance shi wa ashqahu Allah ya tabar da shi zakka a lokacin sai shaydan yayi sowa yayi ihu yayi kururuwa kamar ka ce shehu ban san zakka ba sai ce ai saha sai wata iriyar kururuwa huznan saboda bakin ciki arba'a zakkatin to shaydan yayi kururuwa sau hudu hina du'ina lokacin da aka la'anci shaydan yayi kururuwa wahina uhubita lokacin da aka kore shi aljanna to lokacin ma yayi kururuwa wahina wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haka wahina wulida sallallahu alaihi wasallam haka lokacin da aka haifa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi shi ma shaydan yayi kururuwa wahina nazalat fatihatul kitabi haka lokacin da fatiha ta sauka ma shaydan yayi kururuwa saboda haka in mutum aka haifa annabi ya kama kururuwa to ga mai gidansa wa minha ya tabbata wa minha ma fi hadisin ya tabbata abin da yazo a hadisi rawahul hakim hakim ya rawaito an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah da ita annahu kana bi makkata yahudiyyun annahu haqiqa kana yahudiyyun wani bai yahuda ya kasance bi makkata a makka fasaha lailatu wuladatihi sai wannan bai yahudan yayi ta ihu yayi ta kururuwa a daren da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ahla makkata sai wannan bayahudan ya fito yana cewa ya ku mutanen makka hal wulida fikum lailata mauludun shin an haifi wani abin haifuwa a wannan daren qalu la na'lamuhu suka ce kai ba mu sani ba qala sai ce wulida hazihi lailatu an yi haifuwa a wannan daren wulida hazihi lailata nabiyyu nabiyyul ummati an haifi annabin wannan al'umma a wannan daren al'akirati kuma wanda yake annabin al'ummar karshen zamani so da haka wannan da an haifa annabin karshen zamani bayna katafaihi alamatun akwai wasu alamomi a kafadinsa tsakanin kafadinsa fiha sha'aratun akwai wasu gasussuka mutawatiratun jirarru ka annahunna in kaga waɗannan gashin kai ka ce arful farsi to zo ne irin na doki shine arful farsi to zo ne irin doki na doki mana gasussuka ne irin gashi na doki irin gashin da yake kan wuyan doki kaga ba gasussuka ne kenan masu laushi irin na mata ba so da gashin doki za ga gashi ne kamar masu dan kauri yace to a bayan sa akwai wasu gasussuka ka arashil ka urufi ma ya kamata ka urful farsi kamar tozan doki kamar gashin da yake kan wuyan doki shikenan da ya fadu wanda ya bada wannan cikiyar fa adkhuluhu ala ummihi sai aka ce to ga dai wani jiya da dare dai sai da Amina ta haifu shine fa adkhuluhu sai aka shiga da shi wannan bayhudan ala ummihi bisa mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam tace Amina wa ukhrij lahu sai aka fito masa da Annabi sallallahu alaihi wasallam faka shafa an zaharihi sai ya bude bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam fara'a tilka shamata sai ya ga wannan gashin da yake so ya gani fakarra magashiya take faɗi ya suma yana ganin wannan alamar take faɗi ya suma shine fakarra magashiyan alaihi take faɗi ya suma yana magashiyan alaihi yana abin somewa falamma afaka lokacin da wannan bayhudan ya warsake ya farfado daga wannan sumar qalulahu sai mutane suka ce masa wailaka kai tanka me ya same ka suna fadawa wannan bayhuda wannan magana kala sai yace zahabat wallahi nubuwatu annubuwatu annabta zahabat ta tafi min bani isra'ila daga bani isra'ila wallahi yace na rantsa hadda Allah bani isra'il annabta ta bar gidansu shine wallahi kad zahabat wallahi nubuwatu wallahi annabta ta rabu ta tafi min bani Isra'ila daga bani Isra'ila shikenan bani Isra'ila ba su ne annabawa ba yanzu saboda haka take ya fadi ya suma kuma da mai rigimar da aka yi ta yi da Yahudawa kenan sun san alamun zuwan annabi wai me yasa ba a kawo shi a cikin su ba kaga take ya fadi ya suma saboda haka wannan daga cikin alamomin da aka gani lokacin haifuwar annabi wa minha shehu yace mana daga cikin alamomin da aka gani a lokacin haifuwar annabi in sida'u iwani kisra kike cewar katangar kisra wasu quda 14 shurufatun shurufatan da faduwar wasu qudu da faduwar 14 shurufatun bulalluka 14 sai aka ji bulalluka guda 14 sun fado min shurufatihi daga bulallukan da aka gina wannan kitan katangar kisra din sai bulalluka 11 suka fado wa kana yuzannu an kasance ana tsammani annaha cewa ita wannan katanga ta kisra din la tahudduhu ba za ta taba rushewa ba illa nafkata sa'ati sai lokacin da aka busa kaho sai an yi husar kaho amma ta ginin da ana ganin sai dai alkiyama ta tashi ta amma sai ga bulalluka guda 14 sun yanko sun fado li'annahu kana azim li'annahu domin shi wannan katanga ta kisra din kana aziman ya kasance katanga ce babba mutqanal bina'i wanda aka kyautata wajen gini muhukamuhu wanda aka kyautata din da mutqana da muhukamu duk daya ne mutqanal bina'i wanda aka kyautata gininta muhukamuhu wanda aka inganta shi saboda haka aka ga wannan bulallukan sun fado wa minha yana daga cikin alamomin da aka gani lokacin haifuwar annabi gauru miyahi aini sawata gauru a kafewar miyahi aini sawata a idanun ruwa na koramar sawata wa minha daga cikin abin da aka gani kumudu naril fursi mutuwar wutar farisa allati kanu akifina ala ibadatiha allati wutar da kanu sun kasance akifina masu dawwama ne ala ibadata bisa yi mata bauta sai gashi ta mutu wa min hayana daga abin da aka gani lokacin da aka haifa annabi ru'yatul mubizanu kan wannan abin da mubizan ya gani mubizan abin da mubizan ya gani shine sarkin wannan lokacin kenan sarkin kisra din saboda kisra duk wanda ya hau sarki na farisa ana ce masa kisra duk wanda ya hau sarkin masar ana ce masa fir'auna to ru'yatul mubizan shi mubizan yayi mafarki daga ciki akwai mafarki na mubizan shi mubizan sarki ne na wannan lokacin sai mafarki ga larabawa nan sun shigo maganganun ne gaskiya masu tsawo kar mu shige su shine dai mafarkin da mubizan yayi wal mashhur allazi bihi al'amalu yace wal mashhur abin da yafi shahara a wajen malamai allazi bihi al'amalu wanda aiki yana gudana a kansa a yanzu haka annahu sallallahu alaihi wasallam cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam wulida fi yawmi thani ashara an haife shi ne ranar 14 allazi huwa al-ithnain ita ce ranar litinin ittifaqan kuma bisa haduwar malamai gaba daya min shahar rabi'il awwal a watan rabi'il awwal alal asahi a bisa kauli mafi inganci wal mashhur abin da yafi shahara kuma wanda aiki yake gudana a kansa cewa an haifi annabi ranar 12 ga watan rabi'ul awwal ranar litinin kuma ittifaqa alal asahi awul lailati ko kuma a daren aka haife shi ko ya zama a ranar litinin din aka haife shi ko ya zama a daren ralli a daren litinin din aka haife shi ma ranar litinin din da daddare shine kauli mafi inganci wal asahhu al awwal kuma wannan magana ta farkon ita ce tafi inganci saboda akwai maganganu da yawa wasu ma sun ce ba ma a watan bane walailatul maulidi afdalul layali daren da aka haifa annabi shine daren da yafi kowane dare walau lailatul qadri kai ko daren lailatul qadri bai kai daren da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam ba li'anna afdalul laylatu li'anna afdalu lailatul qadri, domin falalar lailatul qadri kama kala azza, kamar yadda Allah ya faɗa min qa'ilin daga mai faɗa cewa ya tanazzalu lil mala'ikatu, mala'iku suna sauka a wannan daren, war ruhu mala'ika jibril ma yana sauka a wannan daren. To saboda mala'iku suna sauka a wannan daren ne, mala'ika jibril shi ma yana sauka a wannan daren, saboda haka wannan daren ya zanto ya fi wata dubu. To fala shakka, shehu ya ce mana babu makawa, ba shakku, anna nuzulu sayyidul wujudi, cewa saukar shugaban halittu a azamu shine mafi girma, wa afdalu shine mafi falala, wa arfa'u shine mafi daukaka, wa amfa'u shine mafi amfani, wa akramu shine mafi karamci, wa ashrafu shine mafi daukaka min nuzulil malaikata, da sau daga saukan malaiku. Ana maganar annabi ya sauka, kana maganar malaiku sun sauka, min nuzulil malaikata, daga saukar malaiku. Kuma wannan magana fa ba shehu ne ya fara yin ta ba, magana ce ta malaman duniya, har su waɗanda suke inkarin cewa watan daren da aka haifa annabi daren maulidi ya fi daren lailatul qadri, har masu inkarin malamin su yace shi ya yarda daren da aka haifa annabi ya fi daren lailatul qadri, shi ma ya yarda, amma ta yadda yake jan shine wai idan daren ya dawo kamar irin yanzu da muke ta yin maulidai, to wannan daren da ya dawo yanzu bai yadda daren ya fitar lailatul qadr ba. Muka ce alhamdulillah madalla, rigima da mai ilimi akwai sauki, akwai dadi. To ai wancan daren lailatul qadr ma da yake zuwa a cikin azumi, mai ta kwana muna sallah, ai ba shine wancan daren da aka saukar da alqur'anin ba, wanda malaika jibril ya dauko qur'anin yazo. Kaga anan mun yi balancing ko, dan Allah ina fatar mutane sun gane. Shi malamin mutanen da suke inkarin cewa su ba su yadda daren haihuwar annabi ya fi daren maulidi ba, ai eh daren haihuwar annabi ya fi daren lailatul qadr ba, mutanen da suke wannan inkarin malamin su sai ce ya yadda daren da aka haifa annabi ya fi daren lailatul qadr, amma daren da aka haifa annabin wanda ya fi daren lailatul qadr, amma wai idan daren lailatul qadr ya sake, in daren maulidin ya sake dawa, kamar yanzu ba muna cikin maulidi ba, amma in daren ya sake dawowa ya kiwayo kamar lokacin da muke ta maulidai kenan, to bai yadda wannan dawowan da ya fi daren lailatul qadr ba, dan Allah ina fatar an fahimta. Sai malaman mu suka ce alhamdulillah, rigima da mai ilimi akwai sauki, ka yadda eh na yadda, ka yadda eh na yadda. Sai mu ce to ai wannan daren lailatul qadr ma da yake dawowa a watan azumi, muke kwana muna sallah, muke ta tahajjudi, ai ba shine wancan asalin wannan daren na farko ba, ai shi ma kewayewa yayi, in ka yadda daren haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi daren lailatul qadri, tunda ka yadda to mun hada ana, kace in ya kewayo to wannan kan bai dare kai daren lailatul qadr ba, to he mu ce ai ma wancan din shi ba wancan daren lailatul qadr ba, shi ma ai wannan daren lailatul qadr ne da kewayo, in ka yadda wancan original din ya fi daren lailatul qadri, saboda haka to in daren lailatul qadr ma ya zagayo, daren maulidin ba ya zagayo, saboda haka daren maulidin ya fi daren lailatul qadr, dan Allah ina fatar an fahimci wannan karatun. Shine yake cewa wulida sallallahu alaihi wasallam an haifi annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi, bi makkatul musharrafati, a makka madaukakiya, ala sawabi, a bisa daidai, ala sababi bil maulidil ma'rufi, wanda ya daidai da mahaifarsa waccan nan wadda aka sani, wa kana daran, kuma makka ta kasance gidansa, shine ala sawabi a bisa kauli da yake da daidai, bil maulidil ma'rufi, da mahaifarsa wacce take sananniya, wa kana daran, makka ta kasance gidansa, wa qultu, shehu yake cewa sai nake faɗa irtijalan kai tsaye, shine abin da ake nufi da irtijali, irtijali ka faɗi magana kai tsaye ba tare da ka tsaya kai tunani ba, abu kaza yana faruwa sai ka je kai kamar an zabure ka, put sai ka tashi kai magana. To wa qultu, shehu yake cewa qultu in ke cewa irtijalan kai tsaye, ahalan bi shahril maulidi, zakkarana bil mahtidi, asal al-usuli sayyidi, habibina al-mubajjali, ahalan bi shahril maulidi, ina farin ciki da watan maulidi, zakkarana shi watan maulidin shi ne yake tunatar da mu bil mahadi ga wanda ya kasance shi ne asalinmu asalul usuli wanda shi ne asalin asali sayyidi wanda yake shi ne shugabana habibinal mubajjali habibina masoyin mu al mubajjali abin girmamawa alhamdulillahi wahdahu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.